Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya ko kuma BOA Africa zango na 102.5 da kuma dai tashar Alpha Radio kuma su dake kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake bukata kan boahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne ke muku marhaban lale da subahin yau Litini 25 ga watan Disamba shekara ta 2017. Kamar yadda muka saba kowace ranar Kirsimeti, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da gashe-gashen Kirsimeti. Kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran. Masu aikan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin, har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mindanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin Timbin. Jami'an ayyukan gaggawa sun ce alatilas mutane sama da 70,000 suka tsere daga gidajensu a kudancin ƙasar ta Filipino sanadiyar mahaukaciyar guguwar. Ƙasar ta Filipino dai ta kan fuskanci nau'ukan munanan guguwa har 20 kowace shekara, kuma an santa da fama da nau'ukan guguwa a ƙarshen kowace shekara. A halin da ake ciki kuma, magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin Filipino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci, kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na 4 da zai rayu daga wannan gobarar. Magajiyar gari Sierra Duterte Capio ta ce an gaya ma 'yan uwan ma'aikatan da suka ɓace ɗin cewa ba shi yiwuwa a samu 'yan uwansu raye. Wutar dai ta ɓarke ne ranar Asabar, amma zuwa jiya Lahadi an shawo kanta, to amma hauhawar hayaƙi na ci gaba da ƙulla a ginin. Shugaban hukumar kashe gobara ta Davao, Honeyfried Alagoano, ya gaya ma kafar labaran Faransa ta AFP cewa mai yiwuwa wutar ta samo asali ne daga wani kantin sayar da kujeru da ke hawa na 3. 'Yan ƙungiyar matasa yara maza na Boy Scout da 'yan matan Girl Scout da ke yankin Palestino sun fara shagulgulan Kirsimeti tun a jiya Lahadi a birnin Baitalami, inda suka yi maci mai burgewa a dandalin Menga Square yayin faretin da suka yi wanda ya haɗa da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. Sun yi ta wuce wata babbar bishiyar Kirsimeti wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan ta wurin da aka haifi Yesu Almasihu. To amma addini ya garwayu da siyasa sosai a wannan ɗan ƙaramin garin da ke yammacin kogin Jordan, wanda ke ƙarƙashin ikon hukumar Falasɗinu da duniya ke goyon baya. Don haka wasu manyan alamomi biyu da aka girke a dandalin na Menga Square na ɗauke da saƙo mai cewa har abada abadin birnin Kudus zai ci gaba da zama babban birnin Falasɗinu. Wannan shaguɓe ne ga ikirarin Isra'ila na mallakar birnin na Kudus, ikirarin da ya samu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump makonni biyu da suka gabata, inda Trump ya ce birnin Kudus babban birnin ƙasar Isra'ila ne har abada. Batun birnin Kudus na matuƙar tasiri a rikicin Falasɗinu da Isra'ila. Ga Isra'ila dai, nan ne Temple Mount mai kunshe da manyan haikaloli biyu na littafin Bible mai tsarki, kuma shi ne wuri mafi tsarki a addinin Yahudu. To amma yanzu masallacin Al-Aqsa na wurin, wanda hasali ma shi ne wuri na uku mafi tsarki a Islama, kuma wurin da Falasɗinu ke alfahari da shi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kasar Andalusia ko Spain na kokarin dakatar da kwararar bakin haure daga kasashen Afirka dake dada karuwa waɗanda kan shigo kasar daga gabar kudu ko kuma kananan hanyoyin da ke arewacin Afirka. Bakin haure wajen 800 ne suka ragu suke rugawa ga shingen nan dake yankin Kyauta ranar Juma'a. Akalla 30 daga cikin su sun haye kan shinge mai tsawon mita 7 a cewar ƴan sandan Spain, waɗanda suka yi nasarar koro wasu ɗaruruwa tare da taimakon ƴan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Morocco. Tun da farko a satin, dogarawan tsaron gabar ƙasar Spain sun ceto bakin haure 60, waɗanda suka yi yunkurin ƙetara matsattsiyar mashigar ruwan nan wadda ke raba Spain da Afirka a wani kwararrabban kwale-kwale na ruba. Yawan bakin hauren da ke isa Spain, waɗanda yawancinsu ‘yan ƙasashen da ke kudancin Sahara ne, ya ruɓanyi har sau uku zuwa ɗari, wato daga 9,000 bara zuwa 27,000 a shekara 2017, a cewar ministan cikin gidan Spain Juan Zaido. Kasar Turkiya ta sallami ma'aikata wajen 2,700 jiya Lahadi, na baya-bayan nan a kurar ma'aikata da take yi a matsayin wani ɓangare na murƙushe ‘yan tayar da ƙayar baya tun bayan yunkurin juyin mulkin nan na watan Yulin shekara 2016. An kori ma'aikata wajen 2,756 waɗanda suka haɗa da malaman jami'a da sojoji da masu aiki marundunar soji a jiya Lahadin, waɗanda ake zargi da abinda gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara ke kira ƙungiyoyin ta'adda, a cewar kundin bayanai na hukuma. A ƙarƙashin dokar da aka kafa bara, bayan yunkurin juyin mulkin an kama mutane sama da 50,000. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu daga shigashen Kirsimeti.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2017 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ‘yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ‘yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time.
Sunana Reverend Yakubu Bulut Bakwash, da kuma uwar gidana Malama Diana Yakubu Bakwash, muna nan a nan kasan America daga Maryland. Muna so mu aika da sakon gaisuwan Krismati zuwa ga iyayenmu Malam Baba Bulut Bakwash a Ekwa Total Shandam, da kuma Mama Hanatu Bulut a Ekwa Total Shandam, da kanina Isaac Bakwash a Ekwa Bishara 2 Jos, da kuma Ekwata Redux a Ekwa Dogon Dutse Jos, da kuma Josephine Bulus wanda take Ekwa Wuse a Abuja. Muna kuma aika sakon Krismati zuwa ga ita kanin matata Talatu Yohana a nan Kaduna Ekwa Angon Tasha. Muna kuma aika gaisuwa zuwa ga Rebecca Giwa a Kaduna, da Mulen Giwa a Kaduna, da kuma shi Amini na babban Amini na Reverend Dr. Nehemiah Maji a Ekwa Ekwa Kaduna, da kuma babban aboki na Reverend Ben Nasara malamin tauhidi a Ekwa Seminary Jos, da Reverend Dr. Mipo Daden shi ma malamin tauhidi a Ekwa Seminary Jos, na kuma gaishe da Amini na Reverend Yunusa Madu Ekwa General Secretary a Ekwa Headquarters, da kuma babban abokinmu Dr. Sunday Lengman a Bingham University Teaching Hospital. Muna aika gaisuwa da matan shi da kuma yaransa. Muna gaisuwan Krismati zuwa ga shi abokinmu Dr. Gidado Senisi likita a Bingham University Teaching Hospital, da kuma abokaninmu Nehemiah Gata da Tesi da Ana da kuma iyalinsa gabaki daya, da abokaninmu a Ekwa Bishara 2 wato Malam Apollos Musa da kuma Ephraim Musa Iliya Yohana, da kuma duk masu bi ɗan uwa a Ekwa Bishara 2 English Section. Har yanzu muna aika kuma gaisuwan Krismati zuwa ga abokinmu Reverend James Moore Ekwa General Secretary a Kaduna DCC, da kuma abokinmu Dauda Bongod da matansa Juliana Bongod, dukansu a Ekwa Kaduna. Muna fata za a yi Krismati lafiya, Ubangiji kuma ya kiyaye kowannenmu, ya kuma sa muku albarka, ya tsare ku, ya biya bukatunku, mu kuma yi la'akari da kuma rayuwa har lokacin da za mu ga sabon shekara. Ubangiji ya kuma taimake kowa da kowa.
Sunana Hajira Ndova, nan jihar Maryland a America. Ina mika gaisuwa ta zuwa mamana Wulki Yakubu, ina gaida yayata Roda Achiba, ina gaida kannena Mary Yakubu Hawa da mai gidanta Sulai Garba, ina gaida Jamima Yakubu, ina gaida Wademu Yakubu. Ina mika gaisuwa ta zuwa ga abokanai da kawayena, ina gaida Ansa William, ina gaida Lucy Simon, ina gaida da Pius Stanley Michelia, ina gaida Maryam Yakubu Ikunaye, ina gaida Dr. Aminu da matarsa Aisha Sa'ad, ina gaida Hajiya Aisha Umar da mai gidanta Ambassador Ahmed Umar, ina gaida Yusuf da matarsa Nafisat Madibo, ina gaida John da Margaret Zamdai, ina gaida Dandi Zamdai, ina gaida mai girma Haki Millasa Girama Madu, ina gaida Hajira Madu, ina gaida ƴar uwata Khadija Iliya, ina gaida Sarah Bata Madu, ina gaida ƙawata Salome Fiza, ina gaida ƙawata Tamar, ina gaida Steven Jasmine, ina gaida Dr. Jerry Ndurwa, ina gaida Lydia Jafia, ina gaida Esther da mai gidanta Titus Manja, ina gaida William Wampana, ina gaida malama da mai gidanta Yakubu Sala, ina gaida kawata Lucy, ina mika muku gaisuwa ta da fatan cewa ai Christmas lafiya.
Ana gaisuwan Christmas zuwa ga ƴaƴana. Da farko ana gaishe da Samidas da matar shi Binta, ana gaishe da Solomon da aiki, ana gaishe da Kali da aikinsa, ina gaishe da Abba da matar shi Tiffany da kawata Samira da mai gidana Noah, ina gaishe da Salamatu da ƴaƴanta da mai gidanta Simon Sofia da Salma, ina gaishe da Amal Amali, ana gaishe da Anagata Nehemia, ina gaishe da Comfort Tambaya Jibrin, ina gaishe da Gata Mike Gata, ina gaishe da Kanena Nehemia Gata Alheri Abdu Jumai Tambaya da Mika Gata da iyalansu, na fata suna lafiya kuma za mu yi Christmas cikin koshin lafiya. Ina gaishe da wannan Christmas iyalin gidan Gata duka, ƴaƴa da jikoki, iyayenmu mata da suka rage duka, muna musu gaisuwa Christmas ta wannan shekara. Ina gaishe su duka. Ina kuma gaishe da iyalin gidan Idrisu Galadima das, mu ƴaƴa da muka rage da ƴaƴanmu da jikokinmu duka muna gaisuwa. Muna gaishe da Reverend Dr. Ibrahim Bakari da matarsa Dr. Mrs. Lami Bakari, muna gaishe da Reverend Joseph Gunat L.O. na Utan LCC, ina gaishe da dukkan gaurayen Utan LCC, ina gaishe da Executive na Jos DCC, ina gaishe da Sa'idu Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da Baban Jummai Bawa sakatare mararaban malumfashi, ina gaishe da Abu Usman da matarsa Habiba Usman da yaransu duka, ina gaishe da iyalin gidan Dauda Tanko, shi baban da matan da ƴaƴansu da danginsu duka a tsahe da malumfashi duka, ina gaishe da Amelia David Juris da shi mai gidan David Juris da yaransu duka, ina gaishe da Mrs. Doris Obadiah da mai gidanta Elizabeth Garba Dick, Reverend and Mrs. Turaki, ina gaishe da ƴan kwaya Jos DCC da ƴan kwaya Utah LCC, ina gaishe da ƴan gidan Dr. Francis HMB a Makodi, ina gaishe da Levi Barka da ƴan uwansa ƙannansa kenan matansu da ƴaƴansu duka, ina gaishe da Reverend Dr. Jewel Buwe, ina gaishe da dukan iyalin mararaban kankara na Equa Church mararaban kankara, ina gaishe su kwarai da gaske, ina gaishe da ƴan nazari da ƴan bazata, ina gaishe da ƙungiyar sabon rai na Jos headquarters da shugabansu, ina gaishe da Ambassador Gimba, ina gaishe da Antiola da muka fikira, ina gaisuwa kwarai da gaske, muna fata ana za a yi Christmas cikin natsuwa, cikin lafiya, cikin nasara kuma. Ina gaishe da Garba mai gaskiya a gidan Kwara da ƴan uwansa duka, ina gaishe su. Ina gaishe da Ladi da yayunta, Ubangiji Allah ya sa mu yi Christmas cikin koshin lafiya. Gaisuwa daga bakin Briska da jiha Maryland a nan America, ina gaishe ku kwarai da gaske, muna nan lafiya. Mun gode. A yi Kirsimeti lafiya.
Mai suna Dr. Yahaya Musa, ɗalibi mai karatun digiri na uku a nan jami'ar Southern Illinois University Carbondale a jihar Illinois. A madadina da iyalina musamman matata Safiya Musa da yaranmu Bilyaminu Musa da Babangida Musa, muna isar da saƙon gaisuwar Kirsimeti ga ƴan uwa da abokan arziki, musamman na gaisuwa ga iyaye, musamman shi babana Rabran Yahaya Bajini Malam Fashi mai ritaya da mamata Halima Yahaya wadda ake sani da suna Maman Musa mai manja. Sannan na gaisuwa na Christmas ga Baba Sallau Auta da iyalinsa duka. Sannan na gaisuwa sakon Christmas ga Yayye, musamman ta Mamar Abba da ke Kano da iyalinta, Baban Nuhu da ke Zare da nashi iyali, Mamar Umi da nata iyali da ke Kano, sannan Mamar Jarumi da nata iyali a garin Malumfashi, Mamar Zainab da nata iyali da ke garin Gusau, sannan Mamar Ihoma da nata iyali a can garin Jos, Mamar Yeti da nata iyali da garin Gusau, Ibrahim da nashi iyali a Malumfashi, Jamila da nata iyali a garin Jos, Amin da Kaduna, na miƙa saƙon gaisuwar bikin Kirsimeti ga ƴan uwa da dangi da ke garin Sabon Layi da Gidan Sabo a yankin Tuge na Alma. Na miƙa saƙon Kirsimeti ga Aunty Hawali da ke garin Gusau, ga iyali Imani da ke Ekwator No. 1 Malumfashi da No. 2 a cikin garin Malumfashi. Na isa da saƙon gaisuwar Kirsimeti ga membobin Ekwa Gumi Stores da ke Sokoto, Ekwa Stores da ke Gusau, Ekwa Church Wusetu Abuja, Ekwa Church Yare Katsina. Ina yi saƙon gaisuwar Kirsimeti ga dukkan iyalin imani da yankin Malumfashi da kewaye jihar Katsina da ƙasa gabaki ɗaya. Ina isar da saƙon gaisuwar Kirsimeti ga dukkan jama'ar Malumfashi da jihar Katsina da ƙasa gabaki ɗaya. Allah shi ma shugabanninmu jagoranci wajen yin shugabanci na gaskiya da adalci. Allah kuma shi mana taimako kamar da muka ga wannan Christmas Red lafiya. Allah ya nuna mana ƙarshenta lafiya. Allah ya nuna mana wasansu shekaru masu zuwa lafiya. Allah shi mana jagoranci. Allah shi sa mu zama da albarka a kowane lokaci a cikin rayuwarmu. Na gode. Ina mai suna Dr. Yahaya Musa, ɗalibi a jihar Illinois da ke nan America. Na gode ƙwarai.
Salamatu Ejembi, ina miƙa gaisuwa ta daga nan jihar Maryland a nan Amurka. Ina so in miƙa gaisuwa ta na Kirsimeti na farko ga mai gidana Simon Ejembi a can Lagos. Ina so kuma in gaida kakata matar Rabia Iliyaga ta a mararraban ƙanƙara. Ina kuma gaida dukansu kawuna dukanku duk inda kuke, ina gaida ku, ina muku barka da Kirsimeti da kuma duk matanku a yi Kirsimeti lafiya. Ina kuwa gaida su gogona dukanku su antina, Ubangiji ya sa mu yi Kirsimeti lafiya. A ƙarshe dai ina gaida su surakaina duka 'yan gidan Dr. Francis Ejembi. Na fata Ubangiji ya sa mu Kirsimeti na lafiya, kuma mu shiga sabuwar shekara a koshin lafiya. Na gaida yayuna Sami da matan shi Binta, na kuma gaida yayana Sojaman Salaman a Kirsimeti lafiya, da su yayana Samira da Noah da Salma da Sofia, duk da fatan Ubangiji ya sa mu yi Kirsimeti dukkanmu lafiya.
Dr. Daniel da iyalansa, Dr. Nuhu da iyalansa, Dr. Koko da iyalansa, madandanarsa da duk ma'aikatan Ekwa headquarters da kuma members na Ekwa after church. Duka sauran ƴan uwa duka muna gaisuwa, muna fata za a yi Christmas cikin lafiya. Ubangiji ya albarkace mu duka. Amin.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen, sai kuma da karfe 4 na rana agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri tare da matukar godiya ga 'yan uwa da abokan arziki da suka nuna mana karamci da goyon baya cikin shekara guda da ta shige, da kuma halatta addu'o'in nuna godiya bayan cika shekara guda da rasuwar mahaifinmu Reverend Iliya Gata Malumfashi. Allah saka da alheri ya kuma sa mu ga sabuwar shekara cikin koshin lafiya da wadata. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fatan alheri da kuma fatar za a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya da alheri.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Kuma dalla a kai sheki kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin, har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara, kuma gadoji da hanyoyin da ke bar tsibirin Mandanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar. Mai lakabin tambin a halin da ake ciki kuma, magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin ƙasar ta Filipino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci, kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na 4 da zai rayu daga wannan gobarar. 'Yan kungiyar matasan yara maza da Boy Scout da na 'yan mata Girl Scout da ke yankin Falasino sun fara shagulgulan Kirsimeti tun a jiya Lahadi a birnin Baitalami, inda suka yi maci mai burgewa a dandalin Menja Square yayin faretin da suka yi, wanda ya hada da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe, sun yi ta wuce wata babbar bishiyar Kirsimeti wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan, wurin da aka haifi Yesu Almasihu. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma shirinmu na gaba. Ku ji ƙarshen gaishe-gaishen na Kirsimeti yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Chubahiro Dodone wanda ya taimaka wajen haɗa sautin, da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a wuri lafiya, tare da yi wa al'ummar Kirista fatan kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya.